sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yau Alhamis daya ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yi daidai da ranar 13 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda. Amma kamar kowace ranar sallah, mukan jingine duk shirye-shiryenmu don baiwa ɗan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya damar mika saƙon barka da sallar su ga ƴan uwa da abokan arziki da suke a gida Najeriya. A bana ma za mu gabatar da waɗannan gaishe-gaishen. Amma kamun mu kai ga waɗannan, sai Maryam ta karanto mana cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shekara ta biyu kenan al'ummar musulmai a kasar Indonesia suka yi sallar Eid al-Fitr a yau Alhamis a cikin wani yanayi na rashin armashi, yayin da annobar COVID-19 ta sake sa a rufe masallatai akan dole da kuma raba iyalai a lokacin hutun sallar bayan kammala azumin watan Ramadan mai alfarma. Masu ibada sanye da takunkumin rufe hanci sun tattaru don gudanar da sallar Eid a titunan Jakarta, babban birnin Indonesia. Kasar da tafi yawan musulmai a duniya ta bari a yi sallar a masallatai a wuraren da babu hadarin yaduwar cutar sosai, amma an rufe masallatai a wuraren da ke tattare da hadarin yaduwar cutar sosai, ciki har da babban masallacin Istiklal da ke Jakarta, wanda shine mafi girma a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Shekara ta biyu kenan ana hana 'yan Indonesia da Malaysia yin tafiye-tafiye don sada zumunci da 'yan uwansu a lokacin bikin sallar. Isra'ila na shirya dakaranta a bakin iyakar Gaza saboda yiwuwar kai farmaki a yankin na Falasdinawa, yayin da 'yan kungiyar mayakan Hamas suka harba ƙarin rokoki a unguwannin Isra'ila a yau Alhamis. Kwana na hudu kenan a jere ana jin sautin gargaɗin hari ta sama a kudancin Isra'ila, yayin da wasu rokokin da aka harba arewa suka isa har kusa da birnin Tel Aviv. Dakarun Isra'ila sun ce mayakan Hamas sun harba rokoki 1,600 a fadin yankin iyakar tun daga ranar Litinin, amma na'urar kare makaman Isra'ila ta kare galibinsu, yayin da kusan rokoki 400 suka kasa kaiwa wuraren da aka auna su amma suka fada cikin Gaza. Isra'ila ta maida martanin farmakin rokokin da munanan hare-hare ta sama akan wasu wurare da mayakan Hamas ke rike da su a Gaza, ciki har da wurin da Hamas ke harba rokokinta da ofishin leƙen asirinta da kuma gidajen shugabannin kungiyar mayakan. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden na fuskantar matsin lamba akan yayi magana game da tashin hankalin da ke karuwa tsakanin Falasdinawa da Isra'ila, yayin da sabon fada ya tsananta a wannan makon har ya kai ga kashe sama da Falasdinawa 50 da kuma Isra'ilawa akalla 7. Karuwar tashin hankalin wanda sabani akan wuraren ibada suka haddasa da kuma bayyana bacin rai akan korar wasu iyalai Falasdinawa da Yahudawan da suke gabashin birnin Kudus suka yi su ne mafi muni tun bayan yakin da Isra'ila ta yi a Gaza tsawon makonni 7 a shekarar 2014. Biden ya yi magana akan batun ta wayar tarho da Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Laraba. Biden da Netanyahu sun amince su dinga tattaunawa kud da kud, a cewar bayanan wayar da fadar White House ta fidda, yayin da Amurka ta yi Allah wadai da tashin hankalin ta kuma yi kira da a kwantar da hankali, sannan ta tura jakadanta na musamman zuwa yankin. Kamfanin babban bututun man Amurka da ya fuskanci babban kalubale sakamakon kutsen yanar gizo a kwamfutocin kamfanin don neman kuɗin fansa ya sanar da sake fara aiki. A jiya Laraba da rana ne kamfanin bututun man na Colonial Pipeline ya sanar da sake fara aiki, amma ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a koma tura mai kamar da. Ta yiwu wasu kasuwanni da kamfanin ke turawa mai su fuskanci ko su ci gaba da fuskantar katsewar ayyuka a ɗan lokacin da aka fara aikin. A halin da ake ciki, gwamnatin Amurka da jami'an masana'antar man na roƙon masu ababen hawa da su daina rububin sayan man ko tara shi saboda fargaban rashin tabbas din samun man. Sojojin Sudan sun kashe wasu masu zanga-zanga biyu tare da jikkata wasu su 16 a daren shekaran jiya Talata a birnin Khartoum, ranar da aka cika shekara biyu da yin zanga-zangar da ta kaddamar da juyin juya halin da aka yi a Sudan. Kungiyar kwararren Sudan ta yi tir da haran, ta kuma kira shi saba yancin gudanar da taro. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ba Attorney General izinin kaddamar da bincike ba tare da bata lokaci ba. Kungiyar likitocin Sudan ta tabbatar da kisan akalla mutane biyu da aka harbe ranar Talata a wajen shalkwatar sojoji da ke birnin na Khartoum. Dr. Walidan Alfaki, dan kungiyar likitocin, ya fada wa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa mutane 37 suka jikkata kuma ana jinyar su yanzu haka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Ta da fatar an yi sallar Eid lafiya. Ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna addu'ar Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka yanta a wannan wata mai albarka. Yau Alhamis, ɗaya ga watan Shawwal, shekara ta 1442, bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 3 ga watan Mayu, shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harandene ke gabatar muku da shirin namu na gaishe-gaishen sallah, wanda mutane mazauna kasashen duniya ke mika sakonnin gaishe-gaishen su zuwa ga 'yan uwansu da ke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru har ma da Chadi. Shirin zai fara da gaishe-gaishen sallah kamar haka.
Tafiya wai taranar Eid, dun ba shakkala darmu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Bilal Badamasi ko Bonwushishi, mutumin Najeriya, mazaunin ƙasar Masar. Ina mai yi mana addu'a da fatan alkhairi, Allah ya karba ibadunmu da muka gabatar a cikin wannan wata na Ramadan. Allah ya karba ibadunmu, Allah ya sanya mana albarka. Ina mai addu'a, Allah ya ji kan mahaifina, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafi masa, Allah ya ji kan dan uwana Muhammad Sani, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafi masa, Allah ya sanya ma iyalansa da ya bari a duniya albarka. Ina mai mahaifiyata addu'a da fatan alkhairi, Allah ya karba ibadinta da ta gabatar, Allah ya kare ta, Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sa ta cika da kyau da imani. Ina mata barka da sallah. Ina yi ma Hajiya Ummi mamata ta kaina, ina mata barka da sallah. Ina mata addu'a, Allah ya kara mata lafiya, Allah ya sa ta gama da duniya lafiya, Allah ya sa ta gama da hajjiya lafiya. Ina wa musulman fadin duniya gaba daya fatan alkhairi da barka da sallah. Ina gaida Aisha, ina mata barka da sallah. Ina gaida Halima, ina gaida Malam da Adam, ina gaida Hajiya Ayush Nos, ina gaida Safiya, ina gaida Amara kullun kuka da gima, ina gaida Tami Igatan babanta da mamanta, ina gaida Alhaji Ibrahim mai gidana, ina gaida gaba ɗaya al'umma fadin duniyar nan. Ina ma kowa da kowa barka da sallah.
Assalamu alaikum, sunana Idrisa Adamu, idan asalin jihar Yobe ne a Najeriya. Ina zauna nan kasar Cyprus ta arewa bangaren Turkawa. Ina gaida mahaifina Alhaji Adamu da ke garin Damasu, ina gaida mamata da abokan zamanta aki ɗayan su, ina gaida yayana Sa'idu Adamu, ina gaida alkali sarkin noma Kanina, ina gaida Habiba Adamu, ina gaida Asma'u Adamu, ina gaida Hawwa Adamu, ina gaida mai jidda Adamu, ina gaida Umayyatu Adamu, ina gaida Aliyu Adamu, ina gaida Abubakar Adamu wato doctor kenan, ina gaida kanin kakata Alhaji Umaru, ina gaida kanin kakata Alhaji Adamu ke garin Maiduguri, ina gaida kanin kakata Malam Silibi ke garin Damashiru, ina gaida abokina Bardi, ina gaida Dauda Abubakar, ina gaida Baita, ina gaida Malam Idris KDC, ina gaida Alhaji Sagir abokina, ina gaida Malam Baffa, ina gaida Muhammad Sadu Mala, ina gaida Baba Gana Mofiyo, ina gaida Alhaji Shatima, ina gaida Mailam Mai Mofiyo, ina gaida Alhaji Umar Bello duk da ke garin Maiduguri, ina gaida Aunty Sa'adatu inkiya Maman Hajara, ina gaida Aunty Bilki, ina gaida Hadiza duk da ke garin Maiduguri, ina gaida Muhammad Sanu Guru, ina gaida Salisu, ina gaida Rabiu, ina gaida Adamu Hassan, ina gaida Ishaq wato babani kenan. Da ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Aisha, ina miƙa gaisuwa na ga Ali, ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Hanat, ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Muhammad. Da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin ya rabbi.
Yau zan tafiya ta, ba zan zauna ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Sani Usman, ni yar asalin kasar Najeriya ce. Ina karatu a birnin Sin. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga VOA Hausa. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga iyayena da ƴan uwana dake garin Abuja, Brigadier General Sani Usman retired, Hajiya Hadiza Sani Usman, Nabila Sani Usman, Usman Sani Usman, Faruk Sani Usman, Najat Sani Usman, Sa'adat Sani Usman, Farida Sani Usman da Said Sani Usman. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga kakannina dake garin Katsina, Alhaji Usman Dan Baba da Hajiya Fatima Usman Dan Baba, Alhaji Lawal Sada da Hajiya Amina Liman Bello.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abubakar Hassan, wanda ke Egypt, kasar Masar. Ina farin cikin miƙa saƙonnin gaisuwa na sallah karama ga dukkanin al'ummar garin Cirumawa da kuma garin Malam da jihar Kano baki daya, kamar kuma yadda nake miƙa saƙon gaisuwa ga yayanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa da abokanan arziki, abokananmu kamar su irin su Ibrahim Biliya da Maharazu da dukkanin dai abokanan arziki wanda Allah ya sa mu dace baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yakubu Sani Wudil Fahad a nan kasar Saudi Arabia. Ni dan asalin karamar hukumar Wudil ne a jihar Kano, Najeriya. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga al'ummar musulmin duniya baki daya, musamman al'ummar karamar hukumar Wudil da ma jihar Kano baki daya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa, iyaye da abokanan arziki. Ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna, duka da fatan sun yi sallah lafiya. Sai 'yan uwana Shu'aibu Sani, Dr. Muktar Sani, Bashir Sani, Ahmad Sani, Abdullahi Sani, Abubakar Shu'aibu, Ibrahim Sani da 'yan uwana mata, Maman Sa'adatu, Aunty Mero, Maman Nusaiba, Aunty Binta, Hajiya Umman Alhaji Kawu, Aunty Nafi, Aunty Jamila, Aunty Sadiya, Maman Nasra, Maman Kautsar da ma Hajiya Hafsat da kuma 'ya'yanmu duka. Ina muku fatan an yi sallah lafiya. Allah ya amshi ibadunmu.
Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Makama, ni asalin dan jihar Jigawa ne. Yanzu haka ina zaune a nan garin Hamburg dake kasar Germany. Da farko ina son na yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon ganin watan Ramadana na wannan shekara cikin koshin lafiya muna. Aka yi shi muna raye. Allah ya maimaita mana, na yi ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa. Sannan ina son na miƙa saƙon barka da sallah farko ga iyayena, wato Alhaji Makama Ibrahim, Hajiya Amina Aliyu, Hajiya Habiba Rufai, Hajiya Nafisa Makama, sannan ga matata wato Humaira Mustafa Sadiq, sannan ƴan uwana Usman Makama Ibrahim, Maryam Makama, Ibrahim Makama, Fatima Makama, Zakariya Makama, Asiya Makama, Aisha Makama, Al-Amin Makama, Hafsat Makama, Hawwa Makama, Amira Makama, Rukayya Makama, da Yahya Makama, sannan ga abokaina su Muhammad Salim Garwa, Mahmud Murtala Faruk, su Injiniya Nura Garwa, Injiniya Abbas, Injiniya Muhammad Nura Shishi, Injiniya Abdul Majid Lawal, da su Aminu Balarabe, irin su Umar Mudi Wuru, su Ahmad Bashir Yahya, su Shafiu Sagiru, su Abdul Hamid, su Ismail Inwa, da su Umar Bale, da dai lokacin duka da fatan kowa ya sallah lafiya. Sannan a ƙarshe ina son na miƙa saƙon barka da sallah ga lokacin mutanen da suke zaune a Gor Kundila Zaria Road da ke Kano, sannan da lokacin mutanen Jigawa State da Kano State gaba ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Salisu, ina zaune ne a ƙasar Faransa, ni asalin ƴar Kano ce, Najeriya. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga iyayena maza da mata. Ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifiyata Hawwa, Hajiya Hawwa Ibrahim Sani. Ina fata an yi kin yi sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa gaisuwata ga kawunnaina dukkaninsu, suna da yawa wanda ba zan iya lissafa sunansu gabaki ɗaya ba. Ina fata duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah ga abokin babana, aminin babana, wanda yana daga cikin wanda Allah ya ban mana shi yanzu da rai, Alhaji Nuhu Kazawa. Ina fata ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa cikin ƙoshin lafiya. Ina miƙa saƙon gaisuwata ga yayuna da ƙannena, zuriyar Alhaji Salisu da Hawwa'u da dukkan sauran ƴan uwa baki ɗaya. Ina fata Munir Sale ya yi sallah lafiya da binta Ibrahim Bebeji. Ina fata ta yi sallah lafiya. Ina fata Hassana da Usaina Salisu da duk kun yi sallah lafiya. Ina fata Suleiman da Kabiru Salisu sun yi sallah lafiya. Ina fata Murtala Rahila Zahardin Ma'azzam duk Salisu kun yi sallah lafiya. Ina fata Najatu da Umar da Sadiq da Abdul Aziz da Idris da Hafiz duk kun yi sallah lafiya. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga jikokinmu baki ɗaya. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah ga ƙawayena Sahura, Habiba, Maryam Inuwa, Hawwa Inuwa, Lami Magaji, Zainab Musa Magaji, Bara'atu Aliyu, Hadiza Kabir, Nadiya Ado Sale da dukkan sauran wanda kuka ji suna da wanda ba ku ji sunan ku ba. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ba zan manta Rahinatu Nasiru Danbare da mijinta Alhaji Nasiru Danbare da Hadiza Nasiru Danbare. Ina fata duk kun yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ka maimaita mana, Allah ka sada mu da alkhairi. Bissalam.
Assalamu alaikum, sunana Laminu Idris Kaura, ni asalin mutumin garin Kaura na Mode ne dake jihar Zamfara dake Najeriya. Ina zaune a nan kasar Burtaniya a garin Sheffield. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci na bikin kowace sallah karama. Ubangiji Allah shi mai tumaita mana ta baɗin baɗaɗa. Allah shi karɓi ibadunmu. Ubangiji Allah ka sa muna cikin wa'inda an gabata ma a lokacin watan azumi mai albarka, sannan kuma ya zama muna cikin wa'inda za a gabata ma da waɗannan kwanaki na watan sallah. Da farko ina miƙa saƙon gaisuwa ga matata Mabruka Tijjani Haya Kaura, sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga ƴaƴana Ummu Aiman da Ummu Salma da Amira, sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga ƴan uwana da dangina kamar su Abu Mai Kwalla da Kaura da anti Binta da ake ce mata Alhaji da anti Mairi da anti Wasila da ake ce ma ƴar Kaura, sannan kuma ina gaida kannina kamar Aminu da Bello da Muttaka da Naziru da Rabi da Sanusi, sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ta ga dukkan iyayena da sarakaina da abokanaina da dangina da duk kowa, da fatan mun sha ruwa lafiya. Allah shi karbi ibadunmu, Allah ka sa a yi bikin sallah lafiya a ƙare lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Magaji daga nan birnin Leeds da ke ƙasar Birtaniya. Ina amfani da wannan dama na ta ƴan uwa musulmi murnar zagayowar sallar azumi, da fatan Allah ya karbi ibadunmu. Ina amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata Hajiya Barka Musa Suleiman da dukkan iyayena da ƴan uwa da abokan arziki da jama'ar Gumel da Jigawa da Najeriya baki ɗaya. Ina addu'a Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Allah ya dawo mana da walwala da wadatar arziki a ƙasa. Allah ya maimaita mana ya karɓi ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum, sunana Adam Ahmed Baba Jeje, ɗan asalin jihar Taraba, Najeriya, mazaunin nan birnin Bismarck, North Dakota, Amurka. A farko ina miƙa ta'aziyya da gaisuwar sallah da ta'aziyya zuwa ga mamanmu Hajiya Aisha ta Annabi Ali Ahmed Atakum, Allah ya sa ta huta. Sai gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Ali Ahmed Takum, Alhaji Umar Sharif Kaduna, Baban Gida Abdullahi, da Alhaji Sani Galadi Mangroje, da Alhaji Sahabu Madaga Sardauna Local Government, shi kuma Alhaji Mamman Taylor Takum, Alhaji Mai Jama'a, Alhaji Habibu Hafsi, da Malam Audu Golkiba, da Saban Sallau duka Takum. Sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Nasir Ahmed Baisa, Alhaji Jakiri Jackson, Imam Muktari Baisa, da Ibrahim dan Azabe minista duka a Baisa. Gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Nadabo Cancangi da family shi a Kaduna. Sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Awal Ali Ahmed Abuja da matarsa Fatima da baby Suat. Gaisuwar sallah zuwa ga Musa Mai Kano Mejo, Alhaji Balana Ramutu Sima, Kwanan Cancangi, Alhaji Salisu Alego, Alhaji Garba Bayani, Alhaji Saidu Daz da Alhaji Isa Zuntu duka a Kaduna. Sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Suleiman Abu Bashir da Maimuna matarsa a Jalingo, Alhaji Baba Aliki Atakum da Alhaji Baba Ali Kwanan Cancangi, da Alhaji Salo Chindo Mai Kwando a Kwanan Cancangi, da Alhaji Muhammadu Nada da Cancangi, da Alhaji Baba Danjukum duka a Kaduna, da Dr. Awal Dallami Fan na Kano. A ƙarshe ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Umbuwa Muhammad Maradi da Alhaji Zaidan Muhammad Maradi. Da fatan kowa ya sallah lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗan uwa da abokan arziki, sunana Mahfuz daga Katsina, Nigeria, ƙasar Russia. Ina son miƙa gaisuwa na ni barkan sallah zuwa ga babana Malam Tawfiki, zuwa ga mamana. Ina so kuma in miƙa gaisuwa na zuwa ga ƙannaina daga Muhammad Abdulrahman Abdullahi Ayuba, sai zuwa ga cousins ina duka ina miƙa gaisuwa barka sallah. Sai ina miƙa gaisuwa na barka sallah zuwa ga dukkan musulmai wanda su muka kammala wannan azumi tare. Allah ya karɓa mana ibadanmu ya sa mu cika da imani, amin.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ahmad Mustafa Gaidan, ni dan jihar Yobe ne daga Nigeria. A yanzu haka ina kasar United Arab Emirates, wacce aka fi sani da Dubai. A yau zan so in miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alkhairi zuwa ga iyayena ina gaishe da mahaifina Alhaji Mustapha Gaidam, ina gaishe da mahaifiyata Hajiya Hadiza Mustapha Gaidam, ina gaishe da baba ta Hajiya Amina Mustapha Gaidam. Ina son mika gaisuwata zuwa ga Hajiya Jiya Aisha Mai Gaidam, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman zuwa ga kakata Hajiya Hajalare Ibrahim Karube, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman zuwa ga baba Ahmad Eti Mu'azu, ina son mika sakon gaisuwata zuwa ga mama Hajiya Maryam Eti Mu'azu, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman zuwa ga anti Hajiya Hadiza Eti Mu'azu, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman zuwa ga dukkan yayuna da kannena, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman zuwa ga dukkan al'umman Maiduguri, maza da mata, ɗan uwa da abokan arziki. Ina son mika sakon gaisuwata zuwa ga ƴan uwa da abokan garin Gaidam, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman ga dukkan abokai da ƴan uwa na garin Damaturu, ina son mika sakon gaisuwata ta musamman ga dukkan abokai da ƴan uwa da abokan arziki na garin Gombe, ina mika sakon gaisuwata ta musamman ga dukkan abokaina da ƴan uwa na da garin Kaduna, ina mika sakon gaisuwata dukkan al'umman Najeriya baki daya, ina wa kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya karɓi mana ibadunmu, Allah ya sa mu dace, Allah ya maimaita mana, Allah ya kawo mana zaman lafiya da dawwammame a ƙasar mu Najeriya.
Sauraro baki daya iyakacin gaishe-gaishe da muke da su kenan a wannan karamar sallar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu sallah babba, za ku ji mu dauke da wasu gaishe-gaishen sallah da ƴan uwa da abokan arziki da suke a duk faɗin duniya. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, muna muku barka da shan ruwa ta da fatar Aisha gulgulan sallah lafiya. Godiya ta musamman ga duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid, dun ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne salla, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne salla, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne salla, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho mu yi sallar Eid.